Ande gudanar zaben fidda gonin ne na jam'iyyar APC a cikin tsauraran matakan tsaro yayin da ma'ana sauran ƴan mintuna kadan da so maka da kuriya sai ga wata takardar gaggawa da ke dauke da sa hannu uku daga cikin ƴan takarar kujerar gwamnati suna fadargin cewa an shirya magudi wanda don haka ne ma sai suka fice daga wajen zaben su da ƴan takarar gwamnati da suka fice sun hada da Dr. Muhammad Jildo Suleiman sai kuma Alhaji MT Ibrahim Tumba kana ma da wani lawyer mai zaman kansa barista Yusuf N Akiroquin to sai da kuma amatan da mai da shugaban jam'iyyar APC na jihar Taraba Alhaji Hassan Jika do ya mai fatali ne da zargin da ƴan takarar gwamnati suka yi inda ma ya bayyana cewa
to ai wannan magana babu ma da madogara ko kadan dalili idan ka duba ma waɗannan dadigidinnan da ake magana shugabanni ne da aka zaba daga gundumomi a kowanne karamin hukuma kuma shugabanni na ƙananan hukumomi sannan kuma shugabanni na jiha su ne fa delegate din ba wai wasu mutane da ma aka zaba to ai ne ban saba me suka nemi a gurin mu ba saboda mu ba hakki mu bane akwai masu gudanar da zabe su kuma an turo su ne ba wai su zo su bayyana da kansu ba ga wani wa da kuma jiya mu yi taro tare da su dukkan su ƴan takarar din nan mun zauna da su dukkan su wanda aka turo su gudanar da zaben nan babu dan taraba a ciki
kushin ma ya wadda ta lashe zaben Senator Aisha Jumai Al-Hassan taje
kuma na yi farin ciki dama in kana neman abu Allah ya baka dole ne kai farin ciki saboda haka ina cikin matukan farin ciki
a lokacin da ake gudanar da wannan zabe akwai su ƴan takarar suka yi fice suka yi fushi da san su hakan shin zaki ja su ku tafi tare
na kira su da su yi hakuri su zo mu hada kai mu hada hannu mu yi wa APC aiki domin mu ci zabe in general election ya zo saboda haka bance akwai wani mai hankali a Taraba State yanzu da zai zabi PDP ba domin PDP babu abinda suka kawo jama'an Taraba State sai bakin ciki ba za mu zabi PDP ba
wani zai mamake fa dan lelenki ne fa ya kirkire mulkin na PDP kuma wata kila zaki kada jam'iyyar da yake
ba maganan dan lele ko rashin dan lele bane acting governor na acting governor na Taraba yanzu ba acting governor din PDP bane acting governor Taraba ne
ba dai wadanne karon farko ba da Senator Jummai Al-Hassan ke makarawa da maza don ko a zaben shekarar 2013 ta fakara da tsohon gwamnan jihar Taraba Reverend John Yame zaben da mata lashe kujerar majalisar dattawa da take kai a yanzu kuma yanzu dai amma zura ido ne a ga koshin ma za ta sake kai bentin nata ko kuma a'a wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da hakan Ibrahim Abdul Azizu Sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.